بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأت من ولا لتافي نتعبة الغراء زام طورا دقاء عندما كقانا wanda yake da bugu irin namu na gida zamu tashi shafi na 55 har yanzu muna cikin fasali na shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kana lam yashfil bariyati kalqan kayfa yasha wallahu min hukilau kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lam yashfa baya jin tsoro kalqan na wata halitta fil bariyata cikin wata a cikin halitta mana duk duniya babu wanda annabi yake jin tsoron sa shi yasa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake gaya mana fama haba mulkan qattu fa sha'nu arfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake bai taba tsoron wani sarki ba shehu ibrahim yace mana fa sha'nu arfa'u lamarin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yafi karfin a ce wai akwai wata halitta da yake jin tsoro shine kana ya kasance lam yaksha kalka baya tsoron wata halitta silkarki a cikin halitta a cikin halittu kaifa ta yaya ne yaksha annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji tsoron wata halitta wallahu minhu kila'u wanda shi Allah shi yake kiyaye shi Allah ne yake ce masa wallahu ya asmuka minan nas ita ma wannan an ce akwai wata mai bincike wacce ba musulmi ba ita wallahu ya asimuka minan nasi ta karanta tace wallahi ta yadda annaba annabin Allah ne saboda ni ta karanta a tarihi kafin Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nasi sahabbai suna gadi ne ga gidan maiki sallallahu alaihi wasallam ana gadi kullun saboda kar kafirai su zo su fara masa saboda kullun suna ta kokarin cewa ya za a yi su kashe shi sun yi attempting ba dai ba ba bi ba uku ba kullum ba su da wata bukata a duniya kamar wai a ba su shi su kashe shi saboda haka sabai suna gadin sa amma tunda Allah ya saukar da wallahu ya asmuka minan nas Allah ya ce zai tsare shi daga dukkan sharrin mutane tun daga ranar yace sabai kowa ya koma ya je harkokin sa Allah ya ce zai kiyaye shi wacce ba musulmi ba tace tunda aka ce masa Allah zai tsare shi kuma yace masu gadin sa su bar gurin tace ta yadda a duniya zaka yaudar kowa amma ba zaka yaudar kanka ba tace wallahi da ba Allah ne yace masa zai kiyaye shi ba bai isa ya kori ɗan gadin sa ya zauna haka ba saboda haka wannan abun yasa ta yadda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ne yace ya faɗa kana lillahi suqdihu waridahu birida rabbihi lahustirda'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sukhuduhu fushinsa lillahi yana yi saboda Allah in ka taba Allah to za ka ga fushin annabi sallallahu alaihi wasallam waridahu yaddar annabi ma sallallahu alaihi wasallam birida rabbihi da yaddar ubangijin sa ne eh ko kace kana sukhuduhu lillahi annabi yana fushi ne saboda an taba Allah waridahu lillahi yana yadda da yarda ta Allah yana yarda da abin da Allah ya yarda da shi istirda'u samun yarda da gamsuwa lahu ya tabbata ga annabi birida rabbihi da yardar ubangijinsa in Allah ya yarda da abu to annabi ma ya yarda da shi ya gamsu da shi kana barran bil mu'minina ra'ufan wa rahiman wa sahabuhu ruhama'u kana barran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance barran managarci ne mai alkhairi ne bil mu'minina ga mu'minai ra'ufan mai jin kai ne ra'ufan mai jin kai ne bil mu'minina ga mu'minai rahiman kuma mai tausayi ne kana barran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai alkhairi ne bil mu'minina ga mu'minai ra'ufan mai jin kai ne rahiman mai tausayi ne duka bil mu'minina ga mu'minai wa sahabuhu sahabban sa ma ruhama'u suma masu tausayi ne kamar da yadda Allah yake faɗa ashidda'u 'alal kuffari ya kace ruhama'u bainahum kana fihi alqur'ana khulqan kariman shiddatun fi mahalliha wa raka'u to sai kawo maka wata gaba mai muhimmanci karkai ta jin alkhairi 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 kai tsammanin in mutun ya tsiya ba zai ga tsiya ba a rayuwa ba ta tafiya sai da discipline kana fihi alquran kulkan kulkan dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kana fihi alquran shine alquran in kana so ka sanya dabi'un annabi suke to ka karanta alquran kariman halin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam mai karamci ne shiddatun annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsanantawa ne fi mahalliha a wurin da ya kamata a tsananta din in mutun ya zama shedani zai addaba al'umma ya hana su sakewa annabi baya zuba masa ido duk alkhairin da kaga annabi yana yi fa to da sharadin fa kar wani shedani ya zo ya addaba al'umma duk wanda ya hana al'umma zaman lafiya to zai ga fushin annabi zai ga bala'i da bai taba gani ba shine shiddatun annabi yana tsanantawa fi mahalliha inda ya dace a tsananta din saboda wasu mutanen sai sun ji wuta suke bi saboda haka wanda ba zai bi saboda alkhairi ba saboda Allah ba to za a masa wuta wa raqa'u kuma annabi yakan sassauta inda ya kamata a sassauta kana khairul akyari rifqan wa kullul ladfi minhu karna lahu ludafa'u kana khairul akyari annabi shine zababban zababbu rifqan wajen tausasawa ga halitta wa kullul ludfi dukkanin wani sauki minhu daga annabi ne wanda alludafa'u mutane masu samun sauki karna lahu suka same shi dukkan wani tausasawa da samun sauki na rayuwa duka daga annabi ne dukkan alludafa'u masu tausasawa wani mutum ka ganshi yana tausayin al'umma yana son ci gabanta yana ka mata alkhairi to karna lahu minhu to ya samu wannan tallafin ne daga wajen annabi duk wanda kaga yana taimakon halitta yana tausasa musu to kadna lahu minhu to daga wajen annabi ya samu dan tausasawa annabi shine fiyayyen mai tausasawa in kaga wani shi ma yana tausayin al'umma yana taimakon su to ya samu wannan abin ne daga wajen annabi kana atqalillahi fi kulli abdin ayna minhu al-ubad wal atqiyau kana atqa lillahi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi jin tsoron Allah min kulli abdin daga dukkanin wani bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa tsoron Allah aina minhu al-ubbadu wa ne masu bauta shine aina minhu al-ubbadu ina masu bauta ina jin tsoron da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Allah wa aina al-atqiyau wa ne masu jin tsoron Allah ko kuma ina masu jin tsoron Allah suka isa su kai jin tsoron Allah da annabi yake wa Allah kana khairal anami fi kulli khairin malikaitin kalkalkin siwahu ma'ahu siwahu kana khairal anani annabi ya kasance shine fiyayyen talikai fi kulli khairin a cikin dukkanin wani alkhairi malikalkin babu wata halitta istiwa'u da za ta yi daidai ma'ahu tare da annabi siwahu malikalkin siwahu istiwa'u babu wata halitta wanda ba annabi ba wacce za a iya cewa za a daidaita ta da alkhairin annabi kana khairul anani annabi shine shayyan talikai fi kulli khairin a cikin alkhairi ma siwahu babu wani mai alkhairi idan ba annabi ba likalkin ga a cikin halitta ba hustuwa wanda zai daidai da annabi cikin halitta wajen alkhairi kana magfura min kulli zambin wala zamba lakin bisafitan masafa'u kana magfura kulli zambin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin yafewa ne wa dukkanin zunubi ma'ana da zai yi zunubin ba to an yafe masa wala zamba duk da an ce in yana so ma shi bai da zunubin an ce in yayi ma an yafe to wala zamba kuma bai ba ina fatar an fahimta kana magfura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin gafartawa ne kulla zambin ga dukkanin zunubi ma'ana shi da mun bai taba zunubi ba to ko da zai yi ma an ce an yafe to wala zamba kuma bai yi ba inda zai yi ma Allah ya ce to ya yafe to kuma bai ma yi ba da yaga sallallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara ba ana nufin annabi yana da zunubi ba a'a mutum ya kula da fassara kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zan sake maimaitawa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance magfura abin gafartawa kullu zambin dukkanin wani zunubi mana dukkanin wani zunubi in zai yi ma an gafarta masa to sai aka ce to wala zamba to kuma bai ma yin ba an ce in yayi ma an ya kai to kuma bai yin ba walakin sai dai tammas safa'u sarkin sa ya cika bisafti da yafe wanda Allah ya ce masa yayi liyaga sallallahu ma taqaddama min zambika ma ta'akkara duka jinjina ce da Allah ya masa yabo ne a gefan a wajen annabi a ce an gafarta masa liyaga sallallahu ma taqaddama min zambika ma ta'akkara saboda ni za ka gani waytimma ni'matahu alayka kaga tamma safa'u kenan ko waytimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wallahu ta'ala a'lam zamu kwana anan